ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci na Al-Firdaus da ke wannan unguwa ta Sabon Gari a garin da magaram jihar Zandar, Jamhuriyar Nijar. A wannan maraici na ranar Juma'a, daren subuh 5 ga watan Zulhijja, bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda ya daidai da 22 ga watan 5/26 miladiya. Insha Allah, kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a tsakanin magariba da isha'i, muna gabatar da darasin Fisnul Muslim min al-Kitabi kitabu sunna. Sai dai yau insha Allah, saboda munasaba tun karowar layya da kuma wannan kwanaki goma da muke ciki masu alkhairi da albarka, goma farkon watan Zulhijja, insha Allah yau karatun zai kasance akan bayani akan layya, sa kuma tsokaci akan mahimmanci da falala wa'innan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. Da farko, kamar da muka ambata cewa yau muna 5 ga watan Zulhijja, wanda wannan wata na Zulhijja sananan abin yana daga cikin watanni masu alfarma a wajen Allah subhanahu wataala, wanda Allah subhanahu wataala a cikin Alqur'ani, a cikin suratul Tauba aya ta 36, Allah yana cewa inna iddat ash-shuhur inda Allahi sana 10 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atu hurum. Allah subhanahu wataala yake cewa lalle adadin watanni a wajen Allah guda 12. Wannan kuma haka yake a cikin Lauhul Mahfuz. A cikin waɗannan watanni guda 12, sai Allah ce minha arba'atu hurum, daga cikin su akwai watanni guda 4 masu alfarma, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hadisi cewa shine watan Shawwal da Zulqa'ida ko Zulqa'ada, da kuma watan Zulqa'ada da Zulhijja da Al-Muharram, yace wa Rajab baina Mudar, wa Rajab Mudar yace baina Jumada wa Sha'ban. Watanni hudu masu alfarma shi ne da watan Zulqa'ada wata na 11, da Zulhijja wata na 12, da Al-Muharram wata na farko, da Rajab wata na 7. Wa'innan su ne watanni da Allah ya ce minha arba'atun hurum. A cikin watanni 12 akwai watanni hudu masu alfarma. Malaman tafsiri suka ce alfarmar da ake yi a nan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yin yaƙi a cikinsu, kuma laifi a cikinsu ana linkama mutum zinibi, kamar da kuma in mutum ya aiki mai kyau a ciki ana dubanya mai lada. Wannan wata na Zulhijja yana daga cikin wannan watanni guda 4 masu alfarma. To kuma bayan haka, goman farkon Zulhijja yana da falala masu girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, wanda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abdullahi dan Abbas, wanda hadisi yana cikin Sahih Bukhari, hadisi mai lamba 6906 Sisan Katrovetsez. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa ma min ayyamin العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. انت ما منزل الله صلى الله عليه وسلم عفوا منزل الله صلى الله عليه وسلم yake ba mala sahaban salabari, wanda hadisi ne wanda Abdullah bin Abbas ya rawi. Abdullah bin Abbas yake cewa manzo Allah ya ce ma min ayyamin, al'amalu salih yace babu wasu kwanaki wanda ayyuka nagari ahabbu ila Allah suka fi soyuwa a wajen Allah. A wata ruwaya manzo Allah ce a'azamu inda Allah suka fi girman lada a wajen Allah. A wata ruwaya manzo Allah ce afdalu inda Allah suka fi falala a wajen Allah. Manzo Allah ce min hadhihi al-ayami al-ashr sama da ayyuka nagari kyawawa da mutum zai yi a kwanakin 10 farkon jinhijja. Sai sabon suka tambaye manzo Allah walal jihadu fi sabilillah, yanzu manzo Allah hada jihadi falalashi ko kuma falalayyan aiki nagari a cikin kwanaki 10 nan hatta jihadi bai kai shi ba, ma'ana mutum ya wuce yaki domin dukkan kalmar Allah. Manzo Allah ce walal jihadu fi sabilillah hatta jihadi duk girman falalar jihadi, to ayyuka nagari da mutum zai a cikin 10 nan falalarsu sun yi falalar jihadi. Sai manzo Allah ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, sai dai mutumin da ya wuce da ransa da kuma dukiyarsa kuma lam yarji min zalika bi shay'in, amma ran bai dawo ba kuma dukiyar ma ta kare ta, ma'ana wanda zai zama tuwa daidai ba wanda ya shi ba, wanda zai zama tuwa daidai da wanda ya ayyuka nagari a cikin kwanaki 10 nan, sai dai mutumin da ya huta yaki domin dakon karman Allah aka kashe shi a wajen yaki kuma ya dukiyar da yake da yakin duka ta kare ta, to shi zai zama tuwa daidai ne shi. To shi yasa nan manzo Allah da ya tashi sai ce ma min yawmin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mani ayyamin al'amalu salih, wanda manzo Allah ya ce al'amalu salih yace ayyuka ne komai ya shiga ba iya azumi ba, zaka ga mafi yawanci an fi kwadaitarwa akan yin azumi a wayannan kwanaki 10 a ce in san inda hali ana so mutum ya azumi tara, wanda ma ta bata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Hafsa manzo Allah yana azumta azumi tara a 10 farkon zulhijja, hadisi a cikin Abu Dawud, ma'ana tun daga ranar farko har zuwa ranar tara ga watan zulhijja. Yana in san safe in mutum zai iya yin tara shi ake so, in kuma hakan ya gagara to da abin da ya sawwaka ko 8 ko 7 ko 6 ko 5 mafi ni karanci minimum shine kai azumin ranar alfa, mafi yawanci kuma kai tara, amma in hakan ya gagara ko ɗaya ka samu ko biyu ko uku shi ana so a yi wata ayyuka na gari, to azumi kuma daga cikin ayyuka na gari. Haka ana so mutum ya ringa kiyaye sallar a lokaci a cikin jami'i da namiji, in mace ce kuma a gida daga taji an kiran sallar to ta tashi ta yi sallah akan lokaci, wannan ladan da zaka samu ba iya miki da sauraron ranaku ba. Haka kula da sallolin na bulfuli na yini da dare, haka kula da abin da ya shayi saraka kyauta sada zumunta gaida mara lafiya to da ta mu iyaye da duk wasu nau'ukan ayyuka na gari, yawaita istighfari, yawaita ambatan Allah, yawaita salatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kula da zikirin safiya da maraici, da kula da sallar walha, da duk sauran ayyuka na gari ne idan kai su a kwanaki 10 nan to ladan da ake ba mutum ana limka masa. Kushe samu ma zuwa da kowa kaga waje muna 5 ga wata sauran mu kwana 5 a cikin kwana 10 yana da abin da yake mu dagi, yau da karatun alqur'ani, yau da ambatan Allah, duk wasu ayyuka na gari ne da mutum zai iya yayi kokari yayi su a cikin kwanakin nan, saboda manzo Allah ce babu wasu ayyuka da mutum zai yi su a wasu kwanaki wanda suka fi soyuwa a wajen Allah, suka fi falala a wajen Allah, suka fi girman lada a wajen Allah, da irin ayyukan lada da zaka a cikin kwanaki da farkon dalilin. Yasa malamai ma suka ce hatta ayyuka na gari a kwanaki 10 farkon dalilin nan ladan su ya fi ma a cikin watan Ramadan. Shi yasa ma malamai suka ce watan Ramadan 10 karshe yana da falala. Shi yasa zaka ga ai irin Ramadan ya kama in 10 karshe zu zaka ga ana sake dagi gamsi da kokari da jajircewa wajen ayyuka na gari. To amma duk falalar 10 karshe na Ramadan to yinin 10 farkon dalilin ya fi shi falala. Shi 10 karshen Ramadan ta fuskar dare ne ke da falala, saboda ai a daren ne yake samun lailatul qadr. Da Allah ce lailatul qadri khairun min alf shahr, daren lailatul qadr ya fa alkhairi sama da miya wata dubu. To kaga shi daren ne ake so, to shi yasa 10 karshen Ramadan dararen sun fi falala sama da kowane dare a cikin kwanakin shekara. Amma yini kuma aka ce yini ana fara misali al-ayyam layshur ko kace jumni daga hudowa alfajir, ma'ana lokacin da muke sallar asuba har zuwa lokacin da rana za ta fada, shine yake cewa yini a musulunci, ma'ana daga hudowa alfajir zuwa faduwar rana. To in dai kana neman yini ko rana misali yinnuka masu falala, to yinin 10 farkon zulhijja nan har sun yi yinin 10 karshen Ramadan falala, in dai ka fuska yini ce daga hudowa alfajir zuwa faduwar rana, saboda ni a cikin su ne ake samun yawmin tarwiya ranar 8 ga watan zulhijja, wanda a ranar ne alhaji suke fara aikin hajji suke zuwa Mina, a cikin shi ne ake samun yawmin arafa, a cikin shi ne ake samun yawmin hajjin akbar, kuma wa'annan duka da yini ne ake yin su. Kuma wa'annan kwanaki na 10 farkon zulhijja kamar da malamai suka ambata a cikin su ana yin ibada, da babu wasu kwanaki da zaka samu kai shi a wani, kaga da ciki ana yin sallah, ana yin azumi, ana yin sadaka, duk wani abu da mutum zai iya a watan Ramadan to a kwanaki 10 da zaka yi sai dai bambanci shi wancan Ramadan da farin lahi amma wannan ne na nafila kaga zaka yi azumin nafila zaka iya yin sallah zaka iya yin sadaka zaka iya sada zumunta to kuma kari akwai abubuwan da ake a goma farkon Ramadan ba yi kaga dai akwai aikin haji Ramadan ana aikin haji ba yi akwai miki da suna layya Ramadan ana layya ba yi to shi yasa wa'annan kwanaki 10 suna da falala mai dimbin yawa girma a wajen Allah subhanahu wataala kuma Allah subhanahu wataala da kanshi ya yabo wa'annan kwanaki daga ciki suwatul fajr Allah subhanahu wataala ce wal fajr wa layalin ashr Allah yana rantsuwa da al fajr lokacin sallar asuba kuma yace wal layalin ashr yana rantsuwa da darare 10 ma'ana yini da wannan kwanaki 10 malaman tafsiri suka ce sune al ayyamul ashr min zilhijja yanan Allah yana rantsuwa da kwanakin 10 farkon zilhijja to kaga wannan falala ce inda in kaga Allah ya rantsi da abu to wannan abin yana da mai yana da daraja da girma a Allah ya rantsi mishi kuma daga cikin falalar wa'annan kwanaki haka Allah cikin suratul hajj aya ta 28 yace wa yazkuru sumallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am Allah yace kuma ku ambaci Allah a kwanaka wayanda suke ma'lumat sanannu malaman tafsiri suka ce ayyamin ma'lumat sune yana ayyamin ashr min zilhijja musamman ma an rawaito ruwaya daga Abdullahi dan Abbas yace ayyamin ma'lumat yace ayyamul ashr min zilhijja wannan Bukhari ma rawaito shi hadisi ne lamba 1695 sai sanka tawbanken sa sai Bukhari kuma yace kuma Allah yace wa zikrullah fi ayyamin ma'dudat can kuma suratul baqara aya ta 203 dai san ruwa yace ayyamin ma'dudat a suratul baqara kuma yace ana ne ayyamin tashrik manan kadi ba Allah yace wa zikrullah fi ayyamin ma'dudat wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat sai Abdullah dan Abbas yace ayyamin ma'lumat ana nihin kwanaki 10 farkon zilhijja Allah yana so mu yawaita ambatan shi a cikin su shi kuma a tanda Allah ce wazkurullahi fi ayyamin ma'dudat a bakara ayat 203 shi kuma Abdullah dan Abbas yace ana nihin ayyamin tashrik ayyamin tashrik sune ranar 11 12 13 ga watan zilhijja wanda su ma kwanaki ne masu falala wanda sune kwanaki jifa wanda ake a can maka wanda alhaji suke yanan to kaga tun daga ranar 1 har zuwa 13 Allah ya umarce mu zaman to muna yawaita ambatan sa 10 sune ayyamin ma'lumatin hukun kuma 11 da 12 da 13 sune a cikin suratul baqara to shi yasa an samu ma manzala sallallahu alaihi wasallama waya Abdullahi dan Umar wanda muslim ya rawaita cewa manzo Allah ce mu yawaita fa aksir bihinna min at-tahlil wa at-tahmid wa at-takbir manzo Allah ce wayan nan kwanaki mu yawaita kabarbari da qul la ilaha illallah wa qul alhamdulillah to shi yasa ana so mu yawaita Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd هو الله اكبر كبيره والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واسيا هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ان انا صوم يويتا 60 daga 1 ga watan zilhijja har zuwa yinin karshe na ranar 13 ga watan zilhijja ma'ana kwanan 13 wannan shine ake cewa azzikrul mutlaq ma'ana ana so kai ta ambatan Allah a sake babu kai a tsaye kake a zaune kake a kwance kake da sahi ne da rana ne da murace ne da dare ne Allah ya ce ta ambatan sa tun daga 1 ga watan zilhijja har zuwa 13 ga watan zilhijja sai kuma akwai azzikrul mutlaq akwai kuma zikiri wanda aka kayyade shi ga lokutan sallah to su kuma wannan zikirin suna farawa ne a ranar arfa daga sallar asuba ta ranar arfa mu zaka ga mafi yawanci zikirin ana fara yin shi ne ranar sallah ragoma daga bayan azhar wannan kuskure ne abinda aka rawaito daga sabon manzon Allah irin su Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas, Salman al-Farisi da Abu Huraira da Aisha yana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba da musannaf na Abdurrazzaq ana fara yin zikirin ne a sallar asuba ta ranar Alhamis ana rattara ga watan Zulhijja kuma aka zo sallar asuba bayan Ida to za a yi kabarbarin nan haka azhar za a yi da asar har zuwa sallar asar ta ranar 13 ga watan Zulhijja daga ita an kare kuma zikirin yadda aka rawaito daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowa shi ne zai ba wai liman ba yana yi ko kuna yi wannan bid'a ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowa shi yake mana in aka yi da sallah kowa zai rinka Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd kowa shi ne amma malamai suka ce babu laifi liman shi yayi dan daga murya domin ya tuna ma mutane kenan su san ana yin kabarbari kenan shi dai zai nasu su ma suran kowa za su yi shi ko mafi yawanci mun zamu ga ana yin uku uku ne to shi ma ukun babu dalili duk duniya babu wanda zai kama dalilin da inda aka ci ayi uku manzo Allah bai ce ba ayi uku ba sai ko an kabbara bayan salloli daga kowa zai iya abin da ya sauka wani yana iya daya wani yana iya uku wani yana iya biyar wani yana iya bakwai amma ka kayyade ka ce uku to ana neman dalili kada shi manzo Allah ya bar abin a sake sai kuma in ka zo ka tuke ka ce shi kuma ana bukatar dalili tunda manzo Allah shi kuma bai kayyade ba to sai baka ka zo ka kayyade ba tunda sai ba sai bane Allah ya zo kai bayani haƙi manzo Allah ne daga kenan wannan azkar da ake yi ko mu ce kabbarbari da ake na bayan salloli ana fara yin shi ne tun daga sallar asuba a ranar arfa har zuwa ga sallar la'asar a ranar 13 watan zulhijja kuma kowa shi izi kuma kowa zai yi adadin abin da Allah ya saboda masa kuma ranar arfa tana daga cikin kwanaki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu akan yin azumi a wannan rana hadisin Abu Qatada al Ansari yace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an sawmi yawmi arfa an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da azumin ranar arfa faqala sai manzo Allah yace yukaffiru as-sanata al-madiya wal baqiya manzo Allah yace ina kankare zunubin shekarar da ta gabata lane precedent wal baqiya da kuma shekarar da ake ci lane anfor mana yanzu sanar da ta gabata shekarar ta gabata muna ita ce milkat sankarasis ayi muna milkat sankarasis ko a hijira to barasa shekarar da ta gabata milkat sankarasis 1246 bana kuma yanzu da muke cikin muna cikin 1147 to manzo Allah ce idan kai azama arfa za a kankare ma zunubin shekarar da ta gabata 1146 da kuma ta bana wanda ake ciki yanzu ita ce 1147 kenan za a kankare ma zunubin shekara biyu to wannan shine falalar azumin arfa kuma wannan falalar Allah subhanahu wataala a ranar arfa wanda suke can a Makka a filin arfa Allah subhanahu wataala su zai kankare musu zuban su ne ga baki daya kuma ne tabbata hadisin Aisha Allah subhanahu wataala zai ce ma mala'iku wa'annan wani suke nema ne mala'iku su ce to ai Allah ba abin da ya tara su anan face neman gafarka sun zo da gurare daban-daban sun bar sana'o'insu da ayyukansu da komi ba abin da ya kasu na saboda neman gafara sai Allah ya ce to ushaydu kuma anni qad ghafartu lahum Allah zai ce to ina shaida muku dukkan su na gafarta musu wannan hadisi ne cikin sahih muslim to kaga kai yanzu tunda kai baka je ba aikin haji ba kana garin su wanda suka je aikin haji a ranar arfa Allah zai alfahari da ma wanda suke filin arfa da mala'ikoci da kalli wannan duka bayina ne sun zo gurare daban-daban ba abin da suke neman ne gafara ka to da haka na gafarta musu to kai kuma da baka je aikin haji ba sai aka sannan dama yin azumin arfa shi yasa ai alhazai su ba sai azumin arfa kai da baka je ba aikin haji ba shine aka ce to kai kai azumin arfa dan ka samu mai falalar kai akan kare ma zunubin shekara biyu kaga ai da rayya su za ka kare musu zuban su ne ga baki daya amma kai kuma ka ce za ka kare ma zunubin shekara biyu idan kai azumin arfa kuma manzo Allah ce ma min yawmin aksara min an yu'tika Allahu abdahu minan nari min yawmin arfa hadisin Aisha na cikin sahih muslim manzo Allah ce babu wani yinin da Allah yake yawaita ɗan ta bayi daga wuta irin ranar arfa a rana ce da Allah yake yawaita ɗan ta bayi daga wuta zuwa aljanna kuma rana ce da Allah yake yawan gafara ga bayinsa to shi yasa kenan azumin arfa insha Allah abin da zai tashi ranar talata mai zuwa 26 ga watan mayu dan simen idan kowa tun daga yanzu yayi niyya kuma ka tunatar da wasu manzo Allah ce man dalla ala khairin ka fa'ili wanda ya nuni akan aikin alheri kamar shi yanzu ka faɗaitar da wasu ka nuna musu falalar azumin arfa idan suka za a baka irin ladan da aka ba su to kaga kenan ka faɗaitar da mutanen gidanka kowa ya tashi azumin arfa ran talata saboda ana kan gare zuwa shekara biyu kuma mu rike yan uwa akwai wasu falaloli da ake bada na ranar arfa akwai ta bibiyu zaka mutane ana tana yau ana cewa a ranar arfa wai akwai wani zikiri da ake yi mutum zai la ilaha illallah dubu ai afwan dari zai yi kulwar lahu dari zai salatin manzo aka dari a ƙarshe ya ce wa alaina su dari da sauransu wannan hadisi ne daifun jiddan hadisi ne bai inganta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya ce mana game da ranar arfa ta yi khairud du'a'i du'a'u yawmi arfa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حديث مسلم manzo Allah ce mafi alkhairin addu'a addu'a ranar arfa shi yasa ranar arfa ranar addu'a ce ka dage kai ta yin addu'a duk wasu bukatu da kake da manzo Allah ce a shekara gabaki daya babu ranar da Allah yake yawa amsa addu'a ba irin ranar arfa shi yasa duk wasu bukatun ka ka tarkata ka aje su ka ce ranar arfa ma addu'a ko musamman a ranar arfa tun daga bayan azhar har zuwa faduwar rana to wannan lokaci ne da ake kyautata fatan Allah zai amsa addu'ar mutum shi yasa ta ma hajjata zaka ga daga bayan sallar azhar har zuwa faduwar rana zaka ga suna ta addu'a to kai ma kama kan da tsari a ranar arfa tun daga bayan azhar ki ta roƙon Allah saboda manzo Allah ce mafi alkhairin addu'a tace a ranar arfa dan haka a ranar addu'a ake so ka yawaita yi sai manzo Allah ce kuma mafi alkhairin abin da na wadi a ranar alfani da annabawan da suka bace ni shine la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir kaga annabawan manzo Allah da kai yi ba bai ce ba kai so kaza sai ko aitai aita wadin la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga kenan ne wayannan kwanaki suna da falala masu dimbin yawa wanda ana so mu yawaita ayyukan alkhairi a cikin su saboda ranaku ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama shanu wannan shine a takaice game da abin da ya shafi goma farkon zulhijja sai abu na biyu zamu bayani akan abin da ya shafi layya layya tana da sunaye kusan guda hudu a larabci kenan in zamu ta'arifin ta a yaren larabci da wajen malami na shari'a tana da ana ce mata al-udhiyatu alhamza za mata rufa a damma al-udhiyatu ko kuma al-idhiyatu sai amma alhamza din kasara to da al-udhiyatu da al-idhiyatu jam'un su liriyar din su ana mushi ne al-adhani ana cewa ad-dahiyatu sai a huda alhamza din a ce al-dahiyatu to daga nan ne malam Bahaushe ya samu layya saboda ada da ke babu tajwidi zaka ga dawadan ana ce matsala yace layya daga dahiya ne ad-dahiyatu sai Bahaushe ya ce layya daga nan ne kaji aka samu asalin sunan layya daga ad-dahiya shi kuma jam'u shi ne ake cewa bahaya suna na hudu shine adhahun shi kuma jam'u shi shine adha wanda yanzu shine aka samu yawmul adha ko idul adha to wannan yazo a cikin littafin lisanul arab na ibn manzur al-ifriqi sunan shi muhammad bin mukarram wanda ya rasu a shekara ta 711 wanda wannan littafi ne na ana ce asharu qawamis lughal arabiyya ma'ana dictionary ne ko ka ce dictionary ne wanda yake bayanin kalmomin larabci da kuma kalmomin larabci ko kabila in kana so ka san da kuma kalmomin larabci don ka samu wannan littafin karshe mujalladi 15 ne to shi ya kawo wayannan bayanai na sunan layya guda hudu ana ce mata al-hudhiyya ana ce mata al-idhiyya ana ce mata ad-dahiyya ana ce adhahu to me ma'anar layya a wajen malamai ma'anar layya shine suka ce hiya ma yuzbahu min al-ibli aw al-baqari aw al-ganami aw al-ma'asi taqarruban ila Allah ta'ala yawm al-eid shine abinda ake yankawa na al-ibl na raguma aw al-baqari ko na shanu aw al-ganam ko na raguna da tumaki aw al-ma'as ko na awaki wannan ana yanka su ne saboda ki taqarruban ila Allah ta'ala domin neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki a yaushe yawmal eid a ranar layya wa ayyamu tashrik da kuma ranar 11 da 12 da 13 kuma wasumiyat bi eid al-adha kuma ana cewa eidin sallar layya li'annaha tuf'alu bid-duha saboda yanka ana yin shi ne a lokacin hatsi shine ad-duha ne Allah ce wadduha ina rantsuwa da hatsi ma na lokacin da rana ta daga to ana cewa idul adha sallar idul layya saboda ni sallar ana yin ta ne lokacin da rana ta daga haka yankan ma ana yin shi ne a wannan lokaci kamar yadda imam muslim ya kawo wannan a cikin littafin sa sharh muslim a mujalladi na 13 shafi na 109 kenan dai abin da ake yi da layya shine dabbobi da ake yankawa na jinsin raquma da shanu da tumaki da awaki domin neman kusancin Allah a ranar sallah idi ranar goma da kuma ranar ayyamu tashrik 11 12 13 abu na gaba adillatu mashru'iyyati ya me dalili akan shar'ancin layya da wani zai tambaye ka kawo me dalili akan layya a Qur'ani ko a hadisi me zaka kawo me dalili to daga cikin dalilai wanda suke nuna shar'ancin layya akwai fadin Allah subhanahu wataala da Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar a cikin suratul kausar aya ta 2 malaman tafsiri sun fassara wanhar da shine layya Allah ya ce fasalli li rabbika kai sallah saboda ubangijinka wanhar kuma ka soke abin yankanka suka ce dan fasalli li rabbika ana yin sallar idi wanhar kuma ana yin yanka ma'ana dabbar da za a yanka a ranar sallar idi babbar ma'ana dabbar layya to kaga wannan aya ce da take nuni akan shar'ancin yin layya a hadisi kuma hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu ya dala tabbata gare shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam dalli annabi sira da mun ci Allah tabbata gare shi Anas yake bada labari yace dhaha bi kabshaini manzo Allah yayi layya da raguna guda biyu shi kabshaini bi ma'ana khabufaini manzo Allah ya layya da raguna guda biyu amlahaini amlahaini na daukan fasara biyu kamar yadda Ibn al-Asir ya kawo a cikin Jami'ul Usul da kuma Ibn Qudama a cikin Al-Mughni suka ce amlahaini da daukan ko an-naqilul bayad rago fari fat shine an-naqil bayad mana yayin layyi ne da rago fari fat babu razan wani kala ko baki ko wani ruwan gora da mana hori ne fat shine amlahaini fasara ta uku fasara ta biyu suka ce amlahaini shine ragon da yake bayaduhu aksar min sawadi rago ne hori amma kuma yana da baki amma farin ya fi yawa shine irin ragon da Aisha ta ce yanzuru fi sawadi wa yabruku fi sawadi wa yaqau fi sawadi ma'ana idan shi baki ne cikin shi baki ne kawon shi baki to shine amla ma'ana ragon da hori ne dukan shi amma idan shi baki cikin shi baki kawon shi ma baki to da irin wannan ragon ne manzo Allah ya rai to malamai suka ce duka yana iya dauka ko dai zama to hori ne fat ko kuma hori ne amma idan shi baki cikin shi baki kawon shi baki to Allah sai ce da irin wannan ragon ne manzo Allah ya layya kuma akranaini mai kaho Allah sai ce zabahu ma bi yadihi wa'annan raguna guda biyu manzo Allah ya yanka ne da hannunsa to annan ne malamai suka ce an yi shi zaka ne ka yanka da hannun ka tafi balala amma an kawo kinta wani yanka ba laifi bane ba amma dai ka yanka da kanka shi yake kuma shi karatun da ya ba wani abu ne mai wahala ba ko ya ma yankan ne za a yi kuma ka zo yankan sai ka ce bismillahi wallahu akbar allahumma hada minka walaka allahumma taqabbal minni sai ka yanka shine addu'a yanka abu ne mai sauki ka san mu da kawai da an mai da kawai cewa kawai ni man ne zai yanka kaga abuwa guda ɗaya kawai ni man ne kawai zai dizi bi yanka musu abu ne mai sauki in ka zo za ka yi yanka dabba a fuskantar da ita alƙibla a wasa yiwuwar in yaso in ka zo zaka dora ka yanka sai kai wannan addu'a da ya tabbata daga manzo Allah shine zaka ce bismillahi wallahu akbar da sunan Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma Allahumma hada minka Allah wannan dabba daga gare ka ne walaka kuma taka ce mulkin ka ne Allahumma taqabbal minni ya Allah ka karba mini shikenan kenan shi in kuma wake zaka ne aka zaka yanka ba mutum kenan bismillahi wallahu akbar Allahumma hada minka walak Allahumma taqabbal hika ba sunan mutumin da ya saka in baka san sunan shi ba kawai Allahumma taqabbal bi Allah ka amsa mushi kana sunan shi kace Allahumma taqabbal min Ibrahim in ka ba wake ta kan ya kai idan ba laifi bane ba kana yawo ta wani yanka amma dai ka sani ka yanka da kanka shi ku balala saboda manzo Allah da kanka yake yanka kuma wajen yanka ba gwamnati tsakanin namiji da mace namiji na iya yankawa mace tana iya yankawa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ibn Abi Shayba ya rawaito asar matan manzo Allah da kansu ke yanka ragunan su da layya haka sabon manzo Allah matan su da kansu ke yankawa da haka kenan ya halatta mace tana iya yanka layya ita ma tana iya yanka kenan babu bambanci tsakanin namiji da mace babu inda aka ce mace ba ta yi yanka kai ne matan manzo Allah suna yanka haka matan sabai ma su ma suna yanka layya suna yanka layya kenan mace in za ta yi layya a zo a kwantar mata ragon ta yanka da kanta shi kuma lalle akan wani yanka mata kenan mace za ta iya namiji zai kuma akwai masu cewa wai namiji in yana da jaraba bai yin yanka in mace tana da al'ada ba ta yanka wannan duba gaggannu ne ma anzalallahu bihi min shaytani wanda Allah bai ce ba mutum yayi yanka sai in yana cikin jaraba ko mace ba za ta yi ba tana cikin al'ada babu wannan wannan kawai wani abu ne wanda wasu suka kawo shi amma babu shi kenan ko mutum yana da jaraba ko mace tana da al'ada za ta yanka ne dan kayo wata da yace to ni tana cikin layi ina cikin gini zan iya yanka ina iya yanka saboda Allah da annabi sa hana ba to kun ji ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sai ce ya yanka wannan ragon ne da hannunsa wasamma kuma yi bismillah wa kabbara kabbara mana ce bismillah wallahu akbar wa wada'a rijlahu ala safahihima an sai ce kuma manzo Allah ya dora hannunsa akan gefen wuya ma'ana ai kaga sai aka rago ana dora kawai gefen wuya shi ko to an sai ce manzo Allah ya dora kafar shi akan gefen kawarsa to wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito Bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 2553 ma'ana 5500 sankantuwa Muslim kuma hadisi mai lamba 1966 min nafsan sa san sai kina kaji da hadisi ne mun tafa gona ne to ga wannan hadisi ne da kuma mana shari'ar layya gashi nan manzo Allah ya layya da raguna guda biyu ya yanka da hannunsa to kuma malamai na musulunci sun yi ijma'i akan me cewa layya yana abu ne wanda aka sunnanta ma wannan al'umma ta musulunci imam mike da suna Ibn Qudama ya rawaito a cikin Al-Mughni a mujalladi na 9 shafi na 345 haka a cikin Al-Muhalla ta Ibn Hazm mujalladi na 7 shafi na 155 haka Al-Hawi na Imam Al-Mawardi mujalladi na 19 shafi na 83 daga san ce ajma al muslimuna ala mashruiyatil udiyya dukkan musulmai sun hada kan cewa layya ibada ce da Allah ya sharanta mu wannan al'umma yasa ai zaka ga sai zaka ga musulmi ya ce shi bai da layya ba saboda abu ne wai ba tsakanin malami ba duka ma musulmi sun hada kan cewa layya ibada ce da Allah ya sharanta mu wannan al'umma ta addinin musulunci ma'ana wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaji wannan shine daga cikin dalili na layya to sai me hukumuha menene hukuncin layya shin wajibi ne ko ba wajibi bane ba حكم الأضحية حكم الليا اختلف أهل العلم في حكم الأضحية على قولين ما لم يسي سباني جمال حكم الليا شن دولة كوبا دولة باتي باسنا بدا من غنغنو بدأي الأول ما كان تفرقو أنها واجبة على الموسر سكتي الليا واجبية أكمي حالي ما نعم تمن ديك دا حالي دي الوا يرى ركوتن دي إيسين دبا وما أنا دا دبا ما وانا واجبين سكتي الليا يعني إذا كان أمو دون دي دا حالي wanda baka da hali kai wannan ba wajibi bace ba amma suka ce in ne kana da halin yin layya to dole ne kai layya wannan magana an rawaito ta daga wasu daga cikin magabata tabi'i akwai Rabi'atu bin Abdurrahman tabi'i ne akwai Abdurrahman al-Auza'i tabi'i ne haka Abu Hanifa shi ma tafi akan haka irin su Laysu bin Sa'ad da wani sashi na mazhaban Malikiya me dalilin su akan cewa layya wajibi ce in dai kana da hali hadisin Abi Huraira wanda yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala lalle manzo Allah tsira da amince Allah sabata gare shi ya ce man kana lahu si'atan wanda yake da yalwa da hali walam yudhi kuma sai yake layya bala yaqrabanna musallana kade kuskura ya kusanto hidin sallama ta idi to kaga suka ce to kaga nan tunda manzo Allah ce yake kada da yalwa kake to kaka kusanto ma hidin idin sai suka ce to wanda yake nuna cewa wajibi wannan hadisi yana cikin Ibn Majah hadisi mai lamba 3123 tuwa mil sanbin tuwa sai dai kash wasawabu waqfuhu kama rajahu al-a'imma sai dai malamai suka ce wannan hadisin magana Abu Huraira ce ba magana manzo Allah bace ba malaman da suka wada haka shine akwai Ad-Darul Qutni a cikin Al-Ilal mujalladi na 10 shafi na 34 da Ibn Abdul Barr a cikin At-Tamhid mujalladi na 23 shafi na 191 malaman hadisi suka ce wannan magana Abu Hurairah zaka kenan zuwa nan ba dalili bane ba zaka zamu ji mafi yawancin malami suna kawo hujja cewa lai wajibi ne da wannan hadisin to hadisin bai tabbata ga manzo Allah ba abin da ya tabbata magana Abu Hurairah ce ba magana manzo Allah bace ba to zamu ji magana ta biyu asani annal udhiyata sunnatan muakkadatan jiddan magana ta biyu suka ce lai sunna ce bi karfi sosai ta manzo Allah kuma la yan bagi tarkuha liman yaqdiru alaiha kuma bai dace ba mutumin da yake da iko da yalwa da hali da yake layya bai dace ba wannan huwa mazhabul jamhur wannan shine mazhabun mafi yawancin malamai shine mazhabun Malik shine mazhabun Shafi'i da Ahmad ma'ana shine mazhabun Malikiya da Shafi'iyya da Hanbaliya kuma shine magana Ishaq bin Rahuwayya da Abu Saurin da Alqama da Aswad da Atha da Sa'id bin Musayyib da Ibn Munzir da Dawud da Ibn Hazm وروي ذلك عن ابي بكر وعمر وابي 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 مسعود البدري رضي الله عنه معنا wannan magana hatta an rawaito ta daga Abu Bakar da Umar da Abi Mas'ud al-Badri duka wannan sahabban manzo Allah ne wani tabi ana ce mai Abi Sariha kale yake cewa ra'aytu Abu Bakar wa Umar wa ma yudahiyani yace naga Abu Bakar da iduna da Umar a lokacin da yayi amma ba sai da yayi ba kuma kaga dai Abu Bakar daga cikin mutane masu yalwa da hali haka Umar ba sa cikin talakawa amma ce na gansu da ido na basu yaba wannan tana cikin wannan asar yana cikin musannaf na Abdurrazzaq ya gashi asar mai lamba 1839 women center antana haka ana Abi Mas'ud al-Ansari shi kuma wannan sahabban manzo Allah Abi Mas'ud al-Ansari kale yake cewa inni la adawlu udhiya lalle ni ina kin yin layya ma'ana a lokacin da yazo yin kin layya wa inni la muslim kuma kin yin layya da ne kaka ce banda da hali a yace ina da hali amma makhafata an yara jirani annahu hatmun alayya yace saboda jin tsoron kaf makotana sun ga ganin kamar lai wajibi ne a kaina shi ma ne yazo a cikin musannaf na Abdurrazzaq a asal na mai lamba 1849 to kago ne ni ne cin nan ko da mutum yana da hali lai ya ba wajibi bace a kai saboda abin da aka rawaito daga sahabban manzon Allah kaga irin sahabban Abubakar da Umar da Abi Mas'ud al-Ansari kuma da shi ne mafi yawancin ra'ayin malamai ya nuna cewa ba wajibi bace ma'ana da yanzu wani yana da hali sai yake layya wannan ya makan shi asarar ladan da ake samu da layya amma Allah ba zai kama shi da laifi ba shi yasa kaga aka ce sunna ce mai karfi da dace wa mutum yake yi ba saboda ni Allah da manzon Allah sun sunna ta mana yadda kuma ana samun ladan mai girma to wannan shine game da hukuncin layya sai abu na gaba da falalan yin layya za mu yi malamai a gidajen radio da mambari na hudu gobin juma'a da talabijin ana ta bada falaloli na layya to shin ya tabbata hadisi daga manzon Allah bayani akan falalan layya tsaya mu shi akwai wani babban malami ana ce mai Ibn al-Arabi Abubakar Ibn al-Arabi al-Maliki duk wanda yake mazhaban Maliki aka ce Ibn al-Arabi ya san wane ne Ibn al-Arabi al-Maliki babban malami ne daga cikin malaman mazhaban Malikiya ya rasu a shekara ta 543 a pre-hijira mana bayan hijiran manzon Allah shekara 543 mana yanzu da rasuwar shi shekara 900 har da wuce din da zamanin milkat sankaran sai in kai milkat sankaran sai mun san sai sankaran zuwa shekara 900 shi wannan malamin Ibn al-Arabi ya rasu yanzu shekara 904 yana da littafi wanda ya ma sharh muwatta muwatta ta Imam Malik ana ce ni al-qabs fi sharh muwatta bin Malik Malik bin Anas mana muwatta littafin Malik ya mai sharh ya sanya mai al-qabs mujalladi kudi ne sai ya zo yi al-masaliku sharh muwatta Malik shi kuma mujalladi takwas kuma yana da littafi da aka fi sani da shi shine ahkamul qur'an na Ibn al-Arabi al-Maliki wanda shi kuma mujalladi uku ne a kamun Qur'an to shi wannan Ibn al-Arabi za ku yi yace a cikin littafin sharhin Tirmidhi sunan Tirmidhi sunan Tirmidhi yana da sharhi da shi wannan malami ya mishi sunan shi Aridatul Ahwazi ka san sunan Tirmidhi shi akwai Tuhfatul Ahwazi akwai Aridatul Ahwazi to Tuhfatul Ahwazi shi wannan malamin da yake shine Abdurrahman Al-Mubarak Khori dan kasar India ne ai al-mubarak kori din sunan gari ne a yankin Tamil Nadu Tamil Nadu yankin kudancin India to mubarak kori gari ne a yankin Tamil Nadu to shi wannan malamin dan gari ne shi sai ake ce ne al-mubarak kori shine sharhin sunan Tirmidhi wanda indai kana neman sharhin Tirmidhi a yankin daga an ce ma Tuhfatul Ahwazi a kare magana mujalladi 10 ne Tuhfatul Ahwazi bi sharhi Jami'at Tirmidhi to shi wannan kai dan kasar India ne ya rasu 1353 bayan jiran manzon Allah milituwa sansan katuwa al-mubarak fori kuma shi wannan al-mubarak fori zamu ji akwai malamai guda uku da ake ce musu al-mubarak fori kaji shi wannan naran mai sharhin Tirmidhi shine mai sharhin Tuhfatul Ahwazi Abdurrahman al-mubarak fori to kuma yana da dalibi shi kuma ana ce mai Ubaydullah ar-Rahmani shi ma al-mubarak fori shi kuma shine sharhin littafin da ake ce mai Mir'atul mafati sharhu mishkatul masabi shi ma sharhi da hadisi kuma ya rasu amil kansan katos mana 1414 bayan jiran manzon Allah shi ma al-mubarak ko yake ce shi kuma wannan shine shi kuma malamin wanda ya littafin ar-rahiqul mahtum shi kuma safiyur rahman al-mubarak ko ne wanda shi kuma ya rasu amil kansan din sai 1427 bayan jiran manzon Allah dukkan su al-mubarak ko yake ce musu saboda duka daga gidi suka ko kuma shi dukkan su sansala su shi ne Tirmidhi shine malamin Ubaydullah mai mir'atul masabi shi ma mai mir'atul masabi shine malamin ne mai yake da suna ar-rahiqul maktum ar-rahiqul maktum ne tare da na tarihin manzon Allah wanda a lokacin aka sanya gasar rubuta tarihin manzon Allah rabitatul alamin islami ta sa duk duniya aka sanya shela rubuta tarihin manzon Allah amma wannan malamin daga sai ya shezo na farko da ya rubuta littafin ar-rahiqul maktum kuma daga baya suka ce ma a rubuta shi a buga shi a ringa karantarwa yanzu a jami'o'i da yawa shine littafin da aka sanya za a rinka karantarwa inda tarihin manzo Allah ko nan jami'a ta Islamiyya ta Niger ta sai su ma dan kaje inda tarihi ne littafin sirra ne to ar-rahiqul maktum ne shine abin da aka sanya a matsayin littafin da za a rinka karantawa a jami'a to shi ma wake da suna Ibn al-Arabi yana da sharhin da yema sunan Tirmidhi sunan shi Aridatul Ahwazi to zamu ji abin da yace Ibn al-Arabi al-Maliki a cikin Aridatul Ahwazi a mujalladi na 6 shafi na 288 ma'ana a volume na 6 page na 1022 yace laysa fi fadli al-udhiyati hadithun sahihun yace ba a samu wani hadisi ingantacce ba daga manzon Allah wanda yazo ke bayanin falalan layya ake bace yace wa qad rawan nasu fiha ajaib yace hakika mutane sun rawaito ababan al-ajabi game da falalan layya amma yace lam tasihha ba abin da ya inganta ga manzo Allah ce minha daga ciki ma ce qawlu innaha mataya'u min aljanna wa ana cha wai layyaka ita ce zaka hauka shi aljanna to wannan ba kishi bane da inganta ga manzo Allah ba yace da hadisin da kaji ana wadin falala kebantacciya ta layya cewa idan mutum ranar tashin kiyama za a zo da dabban layye shi da gashinta da kofatanta da farcanta duk gashi idan a bashi lada hasana to wannan duk hadisi ba sai kanta ba wawadi Ibn al-Arabi al-Maliki sai ka koma cikin littafin Aridatul Ahwazi mujallaji na 6 shafi na 288 yace da hadisin da kaji an ce wani da wannan hadisi yana bayani ne akan falalayya yace to wannan bai inganta ba kisa ko da ga wani malami a munbari ko a radio yana bayanin falala to bai san ba wannan bai san ba hukuncin hadisin bane hadisin bai inganta ba kaji wannan Ibn al-Arabi ne wadi dan haka to wani ya ce kenan zai yi bata da falala to ai tunda Allah ya shar'anta mana layya da manzon Allah ai ka sai tana da falala amma a kebance a ce in mutum ya layya zai samu falala kaza da kaza amma a jumalce layya tana da falala tunda in kai tabbata umarnin Allah ne ka cika da manzon Allah Allah zai baka layya da falala amma a ce ma ga abin da za a baka da kaza da kaza to wannan shine bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama idan mutum yana so ga hadisan da kuma hukuncin hadisan akwai babban malami ana ce mai Muhammadul Allawi al-Misri yana da littafi sunan shi Fiqhul Udhiyya inda kana neman littafi wanda ya bayani akan hukuncin layya to malami suka ce har yanzu babu littafin da ya kai wannan littafi Fiqhul Udhiyya na Muhammadul Allawi al-Misri kusan shafi 160 ne bayani ne kawai zuba akan layya to a cikin wannan littafi ya kawo hadisan duka da aka kawo wanda ake cewa falalai layya ce yayi bayanin su akan duka su ingata daga manzon Allah ba mutum yana so ya koma cikin littafin sunan shi Fiqhul Udhiyya tun daga shafi na 9 har zuwa na shafi duka ya bayani akan wannan hadisan ba sai kanta ba da haka dai game da cewa bayanin falalai a kebance babu wani hadisi da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba mata juzul udhiyatu bi to da wata irin tabbaci ake yin layya la tasihu al udhiyatu illa an takuna min al ibl aw al baqar aw al ganam duk wanda yake so in yi layya layyar shi ta zama to karbabba a wajen Allah to da farko sai ya cika sharadin layyar ta zama to daga cikin dabbobin da Allah ya shar'anta cewa a yi layyar su saboda ba kowace dabba ce ake layyar ita ba wasu dabbobi ne ake layyar su shine da al ibl jinsin raƙumi da taguwa albakar jinsin shanu saniya da marge alganam in aka ce alganam shine rago timkiya akuya dan musu suna yace musu alganam to wayannan jinsin dabbobi guda takwas su ne ake layya wanda Allah cikin suratul an'am yace samaniyata azwaj yace minad da'anis layyi wa minal ma'alis layyi wanda kaga cikin suratul an'am aya ta 143 Allah yace samaniyata azwaj jinsin dabbobi guda takwas Allah yace minad da'anis layyi daga tumaki guda biyu ma'ana jinsin tumaki shine rago da timkiya yace wa minal ma'azis nayi haka da jinsin awaki shine dan bunsuru da akuya to kaga nan an samu na hudu aya ta 143 san karanta kanta a cikin suratul maida a cikin suratul an'am sai Allah kuma yace wa minal iblis nayi wa minal bakari nayi haka jinsin raqumi shine raqumi da taguwa da jinsin sharu shine sa da saniya to wayannan jinsin dabbobi guda takwas da su ne ake layya me dalili Allah cikin suratul hajj aya ta 34 yake cewa wa likulli ummatin ja'alna man sakan li yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil anam Allah ce ku ta al'umma ja'alna man sakan mun sanya musu abin yanka ayma yuzbahu li ibadatillahi abinda ake yanka saboda gosar Allah me yasa li yadhkuru smallahi da mun sa ambaci Allah ala ma razaqahum akan abinda Allah ya rizza su min bahimatil anam na dabbobin ni'ima to kaga kenan ya Allah ya nuna mana dabbobin da ake yanka su ne bahimatul an'am bahimatul an'am kuma su ne wanda Allah ya ambata mana a cikin suratul an'am wanda muka kawo yanzu aya ta 143 da 144 shine minal da'anis nayi wa minal ma'anis nayi wa minal iblis nayi wa minal bakaris nayi ma'ana jinsin dabbobi guda takwas kaga duk wanda zai layya to zai layya ne da wayannan dabbobi guda takwas duk wanda ya layya da ba ɗaya daga cikin wannan guda takwas ba layya shi ba dai ba duk kudin ka ba zaka je ka siyo barewa ba kace zaka layya ne ba ko ba ai layya da zakara ko abawa ko talatalu duka ba a layya da su kenan in za ka yi layya ya zama duna daga cikin wa'annan jinsin dabbobi guda takwas kuma li annahu lam yunqal an annabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahad min sahabati at-tadiyat bighayya kuma ba a rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani daga cikin sahabban sa ya taba yin layya da wata dabba wanda bata cikin wa'annan dabbobi guda takwas duk da akwai hasad da ake kawo cewa wai Bilal ya ce la ubali an hudaybiya ni ke da suna bidik yace ban damu ba ni ne yake da zakara shi asalin da shi kuma ibn hazm ne kawo hujja da shi yace ana iya layya da ni zakara to amma shi bilal yace bai damu ba yayi da yi ba kuma ko da ya aiya zaman to ba hujja ba inda aikin sahabu manzo Allah musamman yace karo da manzo Allah ba zai zama hujja ba yanan ba a yin layya da wata dabba an banda wannan dabbobi guda nawa guda takwas da muka zana abu na biyu to bayan kuma wayannan dabbobi guda takwas sharadi na biyu to ya zama to sun cika shekarun da ake so a yi layya da su ko da raƙumi ne to ba ko da raƙumi ne zaka yi layya da shi ko akuya ko tilkiya sharadi na gaba shine ashurutul mu'tabara lil udiya shine as-sinn ya zama to sun cika shekarun da aka kayyade za a yi layya da su shine al-ibnu shi raƙumi ko taguwa yushtaratu an yakuna kad akmala 5 sinina an shadan da cewa ya cika shekara 5 ma'ana ya cika shekara 5 cin ya shiga ta 6 dan raqumi ko taguwa da bata cika shekara 5 ba ta shiga ta 6 ba an layya ta na biyu albaqaru shi kuma abin da ya shahi sa da saniya yushtaratu an yakuna kad akmala sanatayn sai sun cika shekara 5 sun shiga ta 3 ma'ana sun shiga cikin wata na 25 tunda ai shekara 2 ta 24 idan sun shiga wata na 25 dissa ko sani da bata cika shekara bi ci ba a layya da al-ma'az sai abin da shi akuya da kuma dan musu yushtaratu an yakuna kad akmala sanatan to an sanya sharadin ya zama to ya cika shekara guda ɗaya ci wani ya tambaye kame da dili ga dali li hadisi jabir radiyallahu anhu saboda hadisi jabir Allah kara masa yadda yake ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle maza la tira da mun ci Allah sabata gare shi ya ce la tazbahu illa musinna kada ku saki ku yanka wata dabba a matsayin dabba layya sai da ta zama to musinna illa an ya asura alaikum sai dai in ba ku samu musinna ba yace fatazbahu jaz'atan min adh-dha'an sai ku yanka tinkiya ko rago da take jaz'a wannan hadisi yana cikin muslim hadisi mai lamba 1963 min nafsan sa santurwa to manzo Allah ce kada ku yanka sai musinna me ake nufi da musinna shine imam an-nawawi karkashin sharhin sai sharhin muslim yace al-musinna min al-ibni ma la 5 sinina musinna daga raqumi shine wanda cika shekara 5 wa min al-baqari ma la sanatani wa min al-ma'az ma la sana wal musinna hiya saniya a wannan hadisin zaka ji an ce saniya wani waje an ce musinna ma'ana sai sun cika wayannan shekaru to sura rago da timkiya to shi kuma rago da timkiya ana iya layya da dan wata 6 shine mazalla ce illa an yi asura alaikum fatazbahu jaz'atan min ad-da'i to shi ma rago da timkiya asali ya cika shekara 1 amma an karasa din shekara daya to manzo Allah ce kana iya yi da ni wanda yake dan wata 6 kenan sausaucin da aka yi ko rukusar da aka yi shine idan mutun ya rasa rago dan shekara daya to an ce na iya wuta dan wata 6 amma wannan sausaucin ba yin shi ba gami akuya ko dan musu dan haka in a ce kana da akuya ce wanda take shekara 5 kuma ita kadai ce gare ka to za ka yi ba amma dan rago ne shi kadai gare ka wata 7 ne ko 8 ko 10 ya to wannan kana yi shine mazalla ce illa an yi asura alaikum fatazbahu jaza'atan minan nar to me dalili akan haka a yanka rago dan wata 6 hadisi ukba bin amir hadisin ukba dan amir qali ke cewa qul ya rasulullahi nace ya manzon Allah asabani jaza'u yace ni yanzu wallahi banda da wata dabba da zan yanka su wanda take bata kai ba shekara dai mana tun ya ce gare shi ko rago ne bai kai shekara dai ba amma ya wuce wata 6 sai manzon Allah ce dahi bihi yace je kai ne da shi wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim kuma Ukba bin Amir da ya tsara bada labari yace da haina ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi jaz'in min adh-dha'an min yinayya da rago wanda bai kai ba shekara dai ma'ana dan wata 6 zuwa shekara 1 wannan hadisi yana cikin Sunan an-Nasa'i kuma Albani ya inganta shi a cikin Sahih an-Nasa'i hadisi lamba 1880 da haka wannan shine sharadi na biyu ya zama to cikin jinsin dabbobin da ake yin layya da su na biyu ya zama to sun cika shekaru na uku assalamu min al-uyub ya zama to dabba banta da wani aibi wanda zai hana a layya da ita hadisin barau dan azib annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah ya ce arba'un la tujzu fil hadaya fil adahi yace nau'ukan aibubuka guda hudu idan suka samu dabba baya halatta a layya da ita kowa yi da kyau duk dabbar take da ɗaya daga cikin aibubukan nan guda hudu manzo Allah ya ce baya halatta a layya da ita ta farko manzo Allah ya ce al-awra'u al-bayyinu awruha mai ido daya wanda ido ɗayan ya bayyana ma'ana dabbar da ya bayyana cewa ido ɗaya gare ta a cikin wannan guda takwas ne to ba ai layya ita wal maridatu albayyinu maraduha da mara lafiyar da ya bayyana cewa mara lafiya ce duk wanda ya ganta zai ce kai wannan dabba ba ta da lafiya to ta ba ai layya ita wal arja'u albayyinu arjuha da dabbar da take gurguwa ce gurguntakan ta ya bayyana duk wanda ya ga ta zai ce gurguwa ce to manzo Allah ya ce wannan ba ilai da ta wal ajfa'u allati la tunqi da dabbar da take kiyamasasshiya wanda batta da bargo batta da mai batta da kisi wannan manzo Allah ya ce ta ma ba ilai da ta wannan hadisi yana cikin muwatta maliku da ahmad da tirmizi da nasa'i kuma da sun ganta wannan hadisi da haka duk dabbar take da wa'annan aibuka guda hudu baya halata ilai da ta aibi na farko ido daya in dai dabba mai ido dai an ce ba a laide ta makauniya ba ka tambaya ba ita wannan aula ita ta bacanta tunda an ce mai ido dai ba a laide ta ka tambaye mai ido biyu da mai ido dai da mai ido biyu wacce ta yi muni ido biyu to haka da aka ce gurguwa to wanda bata da kafawa ai kaga ba batu ita wannan gurguwa ce ma ingishi ne take aka ce ba a laide ta to ina ga wanda bata da kafawa ma gaba ki da to kuma akwai wasu aibubuka wanda dabba take da su wannan ba haramun bane ba a laide ta amma ba su su ne ake ce musu al-uyubul makruha aibubuka ne wanda ba a so a laidaita ma'ana ba a so mutum idan wannan aibubukan da zamu zano guda goma ne in dai dabba tana da su to ba a so ka yi riya sai dai in baka da wani yayi wannan to wannan kana iya amma su wannan aibubukan da muka zano haramu ne bai halata amma su wa'annan ba a so a yi layya da dabba mai wannan aibubuka amma in ya kusko in ya zama to baka da wata dabba sai wannan kana iya ta farko akwai al-adbabu iya mafatu'atul uzn dabbar da kunnan ta yanki ma'ana wani bangare na kunnan ta ya yanki wannan ba su a laide ta sai dai in ka rasa wata dabba sai ita wannan kana iyanka na biyu al-muqabalatu hiya allati shaqqat uzunaha wanda kunnan ya tsage ita waccan cirya ce wannan kuma tsagewa ce to ita ma ba a san ya laide ta sai dai in ka rasa to sai ka laide ta akwai al-kharqahu hiya allati kharqat uzunaha akwai da tunnan kunnan tilla ce ma'ana ba tsagewa bace wa tilla tilla ce kunnan ma'ana kana ganin huda tilla wannan shi ma ba a so a laidaita akwai al-musaffara hiya allati tusta'salu uzunaha akwai al-kharqana al-musaffara shine wanda uzun maka ce uzun shine kunnan gabaki dai babu shi ma shi kaga nan ko muka ce ko wani bangare ya cire ko ya tsage ko ya samu tilla to akwai da kunnan duka babu ita ma wannan ba a so a laidaita sai dai in an rasa haita na gaba akwai al-bakhqa'u shine hiya allati bakhqat aynaha ai zahaba al-basaru wa tabaqa al-ayn ma'ana dabbar da ga idan nan amma ko bata gani ga idan nan kana gani daro daro amma ko bata gani ita ma nan ba a so a yi laida ita akwai al-batra'u hiya allati quti'a dhanbuha wadda jelata bindinta ke din da ya cire ita ma ba a so a laida ita amma idan ka rasa kana yi akwai al-jada'u hiya allati qata anfuha wadda hancin ta ya cire ita ma ba a so a laida ita idan ka rasa sai wannan au shafataha ko kuma wannan laifanta ya cire to ita ma nan ba a sai laifi sai dai in ka rasa sai wannan akwai alhatma'u hiya allati saqat ba'da asnaniya wanda wani bangare na hakoran da suka zubi dabba ce wani bangare na hakoran da sun zubi to wannan ita ma ba a sai laifi ita akwai ma quti a zakaru dabba da aka cire mata gabanta au quti a tisiyatahu ko kuma aka cire mai marinan sa wannan shi ma ba a sani laifin shi wannan duka ibnu usaymin ya ka a cikin akamul adami na sa shafi na 41 kenan wannan duka irin wayannan nau'ukan dabbobin da muka zana masu wannan illoli ba a so a yi da su sai dai in ya ta'azzara ne babu wata hay wannan to mutun yana iya yi abu na karshe shine lokacin da ake yanka layya ana yanka shi ne bayan an yi sallar idi ya halatta ana idi sallar idi ga lokacin yanka ba sharadi bane ba sai an yi hudu ba sai liman ya yanka shi asali hudu ba ana so mutum an yi sallar idi sai a sauraro hudu ba musabi ne amma ba dole bane ba da haka koda mutum ya ta ya haramta maka kanci ladan sauraro hudu ba shi kuma yankan liman da wasu malamai suka sanya sun ce manzo Allah yana yanka layye shi ne a filin idi to manzo Allah yana haka ne saboda ni domin ya nuna wa mutane da ake yanka dabba dan azali na farko kenan dan mutane su san da a gaban su zai zo yanka dabba kenan wannan dan ya koya wa mutane to shi yasa malamai suka ce babu laifi liman shi ma ya yanka domin me ya gwada mutane da ake yin yanka azali wace sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yankawa a zahiri amma dai ba sharadi bane cewa dole ne liman ya yanka me yasa ga hadisi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce hadisin Bara'u bin Azib yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce man salla salatana duk wanda ya salla tare da mu ana sallar idi wa nasaka nusukana kuma yanka daga cikin dabbobin da Allah ya umarni a yanka yace faqad asaba nusuka hakika ya dace da layya wa man zabaha qabla an yusalli duk wanda yanka dabba kafin yayi sallar idi wali idin makana ha ukhra manzo Allah ce to ya sake yanka wata dabba saboda wacce ba ne yayi yanka ba ma'ana ba a yanka dabba kafin a je ayi sallah to kaga da manzo Allah ya nuna mana cewa yanka ana yin shi ne bayan sallah ba wai sai dole bane ba liman yayin ka kwani da kuma to ba da suka ce to liman bai da kuma sai shikenan duk wanda suka tare da dabban layya suke layya dan da ai na iya yi wali mai zaman to bi da dabba ko shikenan duk masu dabbobi su ce shikenan ba sun yi layya ba kaga wannan ba sharadi bane ba dan haka kenan dai ana yin yanka ne daga lokacin da mutum aka yi sallahi to wani na iya cewa to ya zan yi yanzu a garin nan akwai masallacin da suke kare 8 wasu 8 da 12 wasu kare 9 wasu 8 da 9 masallacin da kaje kai iyi to da ka dawo sai ka yanka yanzu misali ni in naje kare 8 ina dawowa sai in yanka to kai kuma in 9 ne zaka ji to bari zaka yi kaje kai na 9 in ka dawo sai ka yanka ana kuwa zai misali ne da masallacin da yake sallahi dan ka wani misali zai yi na 9 kai kaje 8 ka hutu 8 da rabi zaka yanka ce kai wani mu wannan sallahi kai ka ce ai mun da jam ne mun yi sallahi dan kai da ne kai kaje ka kare 9 kenan ka bari ka dawo sai ka to kuma zuwa yaushe yankan zai kai wa yastamiru waqtuha ila ghurubi akhir ayyamit tashriq kuma yankan layin zai ci gaba har zuwa hadar rana a ƙarshen ranar tashriq ma'ana ƙarshen ranar 14 ma'ana kwanakin layya kwana hudu ne da ranar sallahi ranar 10 da 11 da 12 da 13 ne dalili hadisin jubair bin mut'im yake cewa manzo Allah ce kullu ayyamit tashriq zabihin dukkan ranakun ayyamit tashriq ana yin yanka hadisin yana cikin ahmad da bayhaqi da ibnu hibban kuma malamin hadisi sun da kashi ma'ana ana abin da ake nuna mana cewa ranar da aka fi so mutum ya yanka dabba shine ranar sallah ranar 10 ga watan Zulhijja shi ya fi falala to amma mutumin da bai samu hali ba sai ta yi ranar 11 to yana iya yanka ko ranar 12 yana iya ko ranar 13 kafin ranar ta hada duk yana iya amma baya halatta misali kana da dabba ka jinkirta ka yi a ranar 10 ya 11 to wannan ka rasa falalar da ake so mutum ya yanka a ranar sallah amma na ana zancen 11 da 12 da 13 ma'ana ranaku ne da aka halatta mana yanka kenan wani ta yi ce to shi a ranar 10 bai samu ba halin yanka sai ranar 11 to yana iya yankawa ranar 12 yana iya ranar 13 yana iya gashi na hadisi ne manzo Allah ce kullu ayyamit tashriq ayyamit tashriq su ne 11 12 13 to manzo Allah ce duka wannan kwanakin zabihin ana yin yanka a cikin su kuma muna yin kuskure a wajen yanka in za a yanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza zabatum fa ahsinu az-zibha waliyid ahadakum shafaratahu waliyid zabihatahu manzo Allah ce idan ɗan ku zai yanka ki ta yanka kuma ya wasayi kuwarsa domin ya hutar da wannan dabba mafi yawanci zaka a garuruwa ba aka zo yin yanka sai a hudo raguna da tumaki a jera su suna kallon juna ana dauko su daidai da yana yanka su to manzo Allah haram da wannan ba a baya halatta a hudo dabbobi a gaban su ana yanka su sai dai a sa su da wani lungu kuma aka hudo da aka yanka dai ta ma sai an janye ta a hudo ta ko da an sa su a wani lungu to ka a yanka wata kuma an haka hudo wata tana kallo an yanka ta kuma a kwanta dai ta yanka ta wannan manzo Allah haram da kenan in za a yanka su abu mai da su ga wani gefe in aka hudo dai aka yanka a janye ta tukuni a kawo wata ita ma na biyu manzo Allah ya hana a wahalar da dabba kago sun za a yanka dabba ya daga ta an naka ta kasa wajen a galabanta da ita ta yi wata anan a karya ta ko ma ta mutu ma ba a yi wannan na biyu na uku manzo Allah ce a wasa yi kuwa saboda ni dan ka a zo a yi tagarza ana wahalar da ita kago sun aka zo in kai ga ana tagarza ana tagarza ana tagarza ana wahalar da ita sai ya ce a wasa yi kuwa domin mi a hutar da ita ana tsora ko ya zama to an yanka ta na gaba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a wasa yi kuwa a gaban dabba mafi yawanci kuduro sun ta sayanka dabba wai kafin a yanka sai a ringa kes kes ana wasa a gaban ta shi ma wannan manzo Allah ya hana duka wannan baya halatta idan duka irin wannan abubuwan he mun nisance su wajen yin yanka yana ya zama to ka a ringa yanka su a gaban juna kuma kai ya zama to a gaban su za a ringa wasa yi da sauran su to kenan dai wannan dai su ne dai a takaice wasu daga cikin ababe wanda suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na bayanin layya fatan da nake Allah subhanahu wataala ya kama wannan lokaci muna roƙon Allah ya hore ma kowa abin da zai layya wanda bai da Allah ya bashi wanda yake da ma Allah ya ƙara masa Allah subhanahu wataala ya kama wannan kwanaki lafiya ya sa mu lafiya ƙare lafiya Allah subhanahu wataala ya datar da mu da yin kyawun ayyuka wannan 10 na farkon Zulhijja ya datar da mu da yin ayyuka na garin miyagun ayyuka kuma Allah ya kare mu kullum muna alheri ga baki da Allah ya biya mana matsaloli Allah ya yaye mana muna roƙon Allah ya sabbata mana da damuna mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare shirye da jagororin ya ba su iko yin adalci da kuma tsoron Allah a cikin jagorancin su muna roƙon Allah subhanahu wataala margayen mu ya ji kansu kuma Allah ya raya mu akan musulunci samu cika da imani marasa lafiyar mu na gida da likita Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa aljanna ta kusa ce makomin mu gaba kida subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.